yayin da al'ummomin da kwato yankunan su daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke komawa yankunan su. Yanzu haka dai wani batu kuma da ke tasowa shine na cinne da kuma ramuwar gayya tsakanin waɗannan al'ummo. Abubuwa da dama dai sun faru yayin hare-hare na Boko Haram, inda wasu ke mazargin da hannun wasu da ke tare da su, lamarin da ya kai aka yi wa wasu da ke kokarin gudun hijira kwanton ɓauna a kashe su bisa rigin cewa addinin su ɗaya da 'yan Boko Haram. Haka nan kuma an samu rahotannin cinne ga jami'an tsaro, inda ake bi ana kama ko kashe waɗanda suka kasa gudu yayin da mayakan Boko Haram suka kai farmaki, musamman a yankunan Michika, Madagali da kuma Uba. A don haka ne wasu shugabanni a yankin Michika ke ganin dole a kai zuciya nesa. Mr. Emmanuel Kwacha, ɗan asalin garin Michika ne, ya ziyarci ofishin sashen Hausa na murar Amurka, inda kuwa ya yi bayanin cewa
Bahaushe ya ce jiki magayi, ba wani mutum Michika yau ko shi Musulmi ko kuwa shi Kirista bai ji a jikinsa ba. So sabida haka mu rungumi juna, mu kafartawa juna, mu kaunaci juna, mu zama mutane masu tunawa akwai gobe. Komai zai iya faruwa, Allah na nan zai hukunta mutum. Duk mutum Michigan yana sauraron mu Voice of America, muryar America nan, mu rungumi juna, mu yafewa juna, mu kaunaci juna, mu manta da baya, za mu samu cigaba. Amma in muka ce za mu yi ramu kotu, za mu shiga wata wahala daban wanda gobe za mu ce da na sani.
Kamar Mr. Emmanuel Kwache, shi ma wani shugaban al'umma a yankin Michika, ya bayyana wasu abubuwan da ke faruwa ne a yanzu, wanda ya ce dole hukumomin tsaro su kula.
Sunana Alhaji Sadiq A. Umar, Michika local government. Ni ina daga cikin jama'atun Nasihin Fitianul Islam Michika, sannan kuma ina da matsayi daban-daban guda uku. Ni shugaba ne kuma har yanzu a gefen vigilante ni a Michika, ni PNG na Michika. Sakatare ne kuma na nasi. Zaman lafiya, ina za mu samu zaman lafiya, mu yi hakuri da juna, mu haɗu mu fahimta don dukkanmu. Higine a Michika juna. Yanzu misalo haka, ni shugaba ne na addini kuma ina da kami Reverend Nema Pastor Ishaku. Saboda haka tsakaninmu akwai rabuwa wanda zamu yi babu shi. Ni wane a gare shi, shi kane ne a gare ni. Yan ana cikin gari ana zaman lafiya, gefen gari wani wuri zaka je baka saka jewa, in ka je sai su ce maka ai kai musulmi kai ne Boko Haram. Alhali kuma wuce bizuwa haka ba. Waɗanda suka zo mana dinnan ba a Michika wanda ya kawo wannan fitina, sai dai wanda aka same shi.
Baya ga yankunan Michika da Madagali, haka nan kuma an samu irin waɗannan matsaloli a yankin Uba, inda nan ma ake zargin wasu sun fara yin cinne, kamar yadda wannan malami Dallali Dauda ya bayyana.
Abin da ke faruwa shine kamar akwai wani matashi da an aike shi ne lokacin da suka shigo gari, su kuma wannan bawa da suka kama suka ce ka nuna mana hanyar garin Temple, suka sa shi a mota ya je da ya nuna musu nan, kuma suka soke shi ya samu ya tafi. Daga nan ya gudo ya zo nan Yola, ana ce masa Hamza. To kaga mutane da suka gan shi lokacin ana tafiya da shi a mota, to sun ɗauka shi ma lamban kungiya ne. So wannan bayan an samu zaman lafiya, zana koma da yaron ya koma, shi kenan sai aka halaka shi a matsayin mamban Boko Haram. Saboda da Allah ya gudu nan Yola ne, shi ma zo ya gudu hijira bayan ya nuna musu hanyar Temple ne. To irin wannan abubuwan ne muke ce ya kamata mutane, in kaga mutum da jama'a ba wai lalle ai bincike kuma kama ka suka yi, kamar da suke kama kwa dewa wanda suka zo da mu, ga muna gani wuce daga wanda aka tare shi aka ce nuna mun hanyar police station ya nuna ya bayyana nuna mun waje kaza ne.
To ko me ya kamata a yi yayin da al'ummomin suka fara komawa? Alhaji Abdullahi Damare shine jami'in kungiyar Kafinta Juna tsakanin musulmi da Kirista ta kasa da kasa, wato Interfaith Mediation International a shirar arewa maso gabashin Najeriya.
Akwai bukata a maida wannan yaddan, a maida wannan zaman lafiyan, da kuma a maida wannan tattalin arzikin. Akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba, akwai masu hannu da shuni, akwai kamfanoni, sannan akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su Interfaith Mediation Center. Su ma dan Allah su tashi su taimaka su ga cewa sun taimakawa mutanen nan. Domin me? Babu wani fa daga wani dorin duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakanin mu.
Kuma da menene dai fa dole a kai zuciya nesa, muddin ko ana son zama tare. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.